صدق الحديث بالله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن قياه a cikin wannan gari namu na Kano a wannan yammaci na Asabar daren Lahadi yau 1 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma yake daidai da 12 ga watan 12 miladiya ta 2015 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih واللفر زين الدين احمد ابن احمد ابن عبد اللطيف الزبيدي وند يشرا سو هجرر النبي صلى الله عليه واله وسلم اتنا ده شيكره 893 wannan shine darasin mu na 171 a wannan littafi kuma ba mu gushe ba har yanzu muna tattauna hadisin mahmud ibn rabi al-ansari wanda yafi shahara da hadisin itban ibn malik makahon da yaje gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya roke shi alfarmar ya zo gidansa yayi masa sallah a wani guri da zai mai da shi gurin sallah duba da cewa baya gani don haka ba zai iya zuwa masallaci ba saboda akwai kwazazzabo da yake cika da ruwa tsakaninsa da masallaci don haka ba zai iya fita ya je masallaci ba don haka yana son annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shata masa gurin da zai rike shi masallaci a gidansa kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya amsa wannan roko nashi ranar asabar ranar juma'a yayi masa wannan roko shi kuma ranar asabar yaje gidansa da shi da sayyidina abubakar wasu daga cikin sahabbai sayyidina umar da wasu daga cikin sahabbai suka bi su a baya inda suka je suka taru a gidan itban ibn malik da shigar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama farkon abin da yayi kafin ma ya zauna yace wa itban ibn malik aina turidu an usalli lak ina kake so in yi maka sallar shi kuma ya nuna masa rukunin da yake so ya yi masa sallar a gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kabbara su ma sahabbai da ƴan unguwa waɗanda suka shigo gidan itban don jin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan suka yi sahu suka tsaya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sahu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sallaci raka'a biyu tare da su ya yi sallama sannan kuma aka shirya masa abinci ko in ce shi itban ibn malik ya shirya masa abinci ya hadu da shi da waɗanda suke wannan gida suka ci wannan walima ta itban ibn malik to a lokacin ne wani daga cikin mahalarta cikin ƴan unguwa ya juya bai ga wani da ake kira Malik ibn Dukhayshin sai yake tambaya aina Malik ibn Dukhayshin ko ibn Dukhshin ko ibn Dukhayshin to shi ne sai wani ya ce zaka munafiqun la yuhibbu Allah wa rasulahu ai wannan munafiki ne baya son Allah da manzansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce da shi la taqul zalika kada ka faɗi wannan maganar ala tarahu qad qala la ilaha illa Allah yuridu bidhalika wajha Allah baka ga cewa ya faɗi la ilaha illa Allah ba kuma yayi haka dan Allah sai yace Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa sune mafi sani fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ila al munafiqina mun ga inda yasa gaba da nasihatsa dukkan munafikai take sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah to ka sani lalle Allah ta'ala ya haramta wuta ga wanda zai ce la ilaha illa Allah yana kuma neman yardar Allah da wannan a cikin mas'alolin da muke tattaunawa da wannan hadisi mai cike da mas'aloli na ilimi mas'alolin da muke tattaunawa akwai mas'ala ta zo a nan taswiyatus sufuf daidaita sahu sawa'un sallar nafila ce ko sallar farilla gashi nan sallar nafila ce amma kamar yanda shi Mahmud ibn Rabi yake fada yake cewa fasafafna faqumna fakabbara faqumna fasafafna fasafafna wato yayi kabbara muka tsaya a bayan sa kuma muka yi sahu don haka sada sahu wani abu ne da yake wajibi ga masallata sawa'un sallar da suke yi ta nafila ce ta farilla ce ko kuma sallar nafila ce sannan zamu ga lokacin da aka taro a gidan shi wannan sahabi Uthman ibn Malik wani ya tambayi cewa bai ga wani yazo ba yace bai ga Malik ibn Dukhaishim yazo ba to sai wani daga cikin mahalarta cikin ƴan unguwa sai yace zaka munafiqun ذلك منافق لا يحب الله ورسوله اي wannan munafiki ne baya san Allah da manzansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daka masa tsawa yace la taqul zalika kada ka fada haka wannan yana nuna kenan ba daidai bane dan kaga wasu alamomi tattare da wani mutum da baka yadda da su ba ko kake shakkar saka jefe shi da kalmar munafici kai tsaye Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana gudanarwa da munafukan da ya san su munafukai ne hukunce-hukuncen musulunci baya hana su shigowa cikin musulmi baya hana su shigowa masallaci baya hana su sallah tare da musulmi duk wani abin da ake wa musulmi Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai hana a yi musu ba duk da cewa wasu daga cikin su Allah ta'ala ya sanar da shi su ya san su ya kuma sanar da wasu kaɗan daga cikin sahabbansa lamarinsu kamar Hudhaifa sahibu sirrin Rasulullah to amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gudanar musu da hukunce-hukuncen musulunci to ina ga wanda yake musulmi ne ba ka da wata hujja daga Allah game da shi har ka jefe shi da kalmar munafici dan kawai kaga wasu alamomin da zaka zarge shi da su Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana wannan magana da ita fito daga wannan sahabi sannan wanda yana nuna cewa idan har aka jefi wani da irin wannan mummunan suna irin wannan mummunan lakabi na munafici ko kafirci to kada a yi shiru a kyale wanda ya yi hakan a yi sauri a tare shi a mayar masa da maganarsa shi kuma wancan a faɗi kyakkyawan aikinsa musamman ga wanda ya sani kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi baka ga ya ce la ilaha illallah wanda wannan aiki ne duk wanda yayi shi ya kamata duk wanda yake da wannan kudiri na la ilaha illallah bai dace a jefe shi da kalmar munafici ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ya shaida ni manzon Allah ne saboda haka cewa taqiya ce ta sa ya fada ko munafici ne sa ya fada wannan ba abin dubawa bane ba abin dauka bane kaga ai shi cewa yi fa inna nara nasihatahu nara wajhahu wa nasihatahu ila almunafiqin mun ga kamar hankalinsa da mu'amalarsa duk munafikai yake wa kamar bai cika harka ya fi hulɗa da su to ya kamata a tunaninsu a jefe shi da wannan munafici sannan ana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo har cikin unguwarsu gashi har ƴan unguwa an taro amma shi ba a gan shi ba to sai ya amfani da waɗannan dalilai sai ya jefe shi da kalmar munafici saboda shi babu wani abin da ya tabbata gare shi sannan kuma Malik ibn Dukhaysh din bai zo ya tabbatarwa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa shi munafikin bane sannan babu wani hujja da aka samu karfa da ta wuce shubha ce kawai aka samu amma ba hujja ba saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin ya kare shi a wannan zama kaga sabanin al-salasatu allazina khulifu mutane guda uku wadanda aka bar su ba su ta yakin Tabuka ba su da suka zo suka yi itirafi cewa ba su da wani hujja da ta su fita yakin Tabuka suna da abin da za su hau suna da abin da za su yi guziri suna da lafiyarsu kawai dai shedan ne ya ruɗe su ya hasa ba su fita ba kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to ku ku je al'amarinku yana hannun Allah sai abin da Allah ta'ala ya hukunta a kanku. Amma munafikai da suka zo suka kawo uzuri suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su kuma ya wakkala al'amarinsu, ya maida al'amarinsu ga Allah. Kuma da dama daga cikin su duk ƙarya suke yi ba gaskiya suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Saboda haka wajibi ne mutum ya tsare harshensa daga maganganu a cikin irin mutane, ko ya jefe su da munafici ko kafirci ko fasikanci. Idan har akwai wani abu irin wannan wanda ya tabbata da hujjoji tsayayyu, ko kuma a shi mutum ya yi ikirari da kansa cewa hakan yake, to koda za ka yi magana akan wannan ka yi idan akwai buƙatar yin maganar. Idan akwai buƙatar yin maganar to shine za ka yi maganar, amma in babu buƙatar yin maganar ba buƙatar sai ka yi. Kuma wanda duk aka ga alamar salah wato nagarta tare da shi, to bai kamata kuma a jefe shi ba da wani abin da yake sabanin zahiri, sabanin abin da ya bayyana na zahiri. Sannan kuma wajibi ne ga shugaba ya rika bibiyar magana kafin ya yanke hukunci akan ta, shine at-tathabbut. Kafin ya ba da zarar ya gaya masa magana ba kuma shikenan sai ya hau ya zauna, ya kamata ya tsaya ya yi bincike ya tabbatar da cewa maganar da aka kawo masa haka take ko ba haka take ba. Sannan idan ya gane cewa ba haka take ba, to kada ya shiru, ya yi kokarin gyara ma wanda ya dauko maganar ya kawo masa, domin gaba kada ya kuma irin wannan. Sannan zamu ga a wannan hadisi zamu ga shi wannan bawan Allah, shi wannan sahabi da ya jefi Malik ibn Dukhayshin da munafici, yace zalika munafiqun la yuhibbu Allah wa rasulahu. Abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi shine ya gyara masa kuskurensa, amma bai ce an kama shi da wani laifi ba, bai ce ya kama shi da wani laifi ba, ko a'a shi ya zama munafiki tunda ya jefi dan uwansa da munafici. Tunda munafici anan munafici wanda yake babba na rashin san Allah da manzansa, tunda ai magana ce ta cewa ba a ganshi ya zo ba, ba magana ce ta yana wani aiki irin na munafikai ba, kamar ce yana ƙarya ko yana alkawari ya saba ko yana cin amana, wanda wasu ayyuka ne na munafici, amma bai yin su ba a ce masa munafiki khalis. To amma shi wannan yana maganar baya san Allah, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin nan, shi yasa cikin maganar sai yace la yuhibbu Allah wa rasuluhu, wanda baya san Allah baya san manzon Allah ba musulmi bane. Saboda haka kaga in ka dubi maganar sa kusan ya fitar shi daga musulunci ne gaba daya. To akwai hadisi da yake cewa man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi biha ahaduhuma, wanda duk yace wa dan uwansa kafiri to za ta koma kan ɗayansu, ko dai shi wancan da aka jefa da kafircin idan kafirin ne ta faɗa a kansa, wato maganar ta gaskata a kansa. Idan kuma ya kasance ba kafirin ba ne, ya kasance ba kafirin ba ne, sai ta dawo akan wanda ya faɗe ta. To shin anan za ka ce kalmar kafircin ta dawo akan shi wani sahabin ko kaɗan? Saboda shi lokacin da yake wannan magana yana yin ta ne da gaske har a zuci, ba wai yana yin ta bane kawai don ya ci mutuncin wani makocinsa ko wani ɗan uwansu. A shi ƙara'in ɗin da ya gani, wasu alamomi da ya gani, su ya yi amfani da su wajen ya jefi wancan ɗan uwansu nasa da munafici. Ya ga gashi harkarsa gaba ɗaya da munafikai yake yi, ya ga in yana zo ta nasiha ce da wai munafikai yake wa, ya ga gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ungosu ana rububin garin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba shi. To waɗannan abubuwa watakila da suka tattaru suka sa shi saurin yin hukunci da cewa zalika munafiqun la yuhibbu Allah wa rasulahu. To kaga yana da uzuri a lokacin da yayi wannan hukunci, duk da cewa kuskure yayi, amma yana da uzurin da shi kuma ba za a yi masa hukunci da cewa ya kafirta ba. An gane? So haka irin wannan sun sha faruwa gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa yi wa wani hukunci da kafirci ba. Isar Hatib ibn Abi Balta'a, wanda kowa ya santa anan, wace duk kun santa, kaga sayyidina Umar cewa da'ani adrib unuqa hadha almunafiq, ya rasulullah kyale ne inda kuyan wannan munafiki ma'ana an sare masa kansa ya kira shi munafiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a baka ga cewa da shi aka yi yakin badar ba innahu shahida badran da shi aka je yakin badar kuma wala allah inna allah tala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum allah kuma yayi tsinkaye ga mutanen badar yace ku je ku aikata abin da kuka so na gafarta muku kaga shi yana da wannan matsayi na cewa ya halarci badar kuma ya samu gafarar allah amma sayyidina umar saboda abin da ya gani na wani dalili na wata shubha ta cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana shirye yadda zai kai samame makka ga quraishawa amma shi ya rubuta takarda yana ga musu cewa annabi zai zo ka muku hari wanda zai yi wannan leken asiri ga annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin sa kisa ne ko a tsarin doka ta zamani ta dan adam wanda duk zai ci amanar kasa ta hanyar fitar da sirrin kasa zuwa wata kasa hukuncin kisa ake masa shi yasa sayyidina umar yace da'ni adrib unuq hadha almunafiq to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa Hatib ibn Abi Balta'a bai yi haka kawai ba saboda kafirci akwai wani abu da ya ja shi har yayi haka duk da kuskure yayi shi yasa da ya kirawo shi ya faɗi hanzarin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi hanzarin sa amma kuma a daidai wannan lokacin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai tuhumi sayyidina Umar cewa ya zaka jefe shi da mulbaci kaga ka jefa kanka cikin matsala bai masa wannan tuhuma ba a qissar hadisatul ifk wanda tana cikin sahihain lokacin da aka yi wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha qazafi lokacin da aka yi mata qazafi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan lokaci ya shiga masallaci ya hawo minbari yake cewa waye zai isan min da wani mutum qad balagha adahu fi ahli waye zai isan min game da wani mutum da cutarwarsa ta kai har ga iyalaina yana nufin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wanda shine ya dauki ragamar yada wannan jita-jitar da wannan kasafin a garin Madina har ya kasance jita-jitar ta fara tasiri har akan wasu musulmin ma sun fara ganin ko akwai kanshin gaskiya ne a ciki saboda ita ƙarya yayin da akai ta fadanta akai ta maimaita ta to tun ana cewa ƙarya ne sai ga ko mutane har sun saba har ma a dauka gaskiyanci to haka yayi shine tawallaki barahu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ya'dhuruni fi rajulin balagha adahu fi ahli wa inni la a'lamu ala ahli illa khairan wa qad dhakaru rajulan la a'lamu alayhi illa khairan yace waye zai yanke min hanzari ga wani mutum wanda cutarwarsa ta kai haga iyalaina a yayin da ni kuma ban san wani abu tattare da iyalaina ba sai alkhairi sun faɗi wani mutum sun kakaba masa laifin wanda shi ma ban san shi da wani abu ba sai alkhairi shine Safwan ibn al-Mu'attil shi ban san wani abu a tare da shi ba sai alkhairi ko bai taba shiga gidana ba sai tare da ni to shine a lokacin Sa'ad ibn Mu'az sayyidul Khazraj a sayyidul Aws wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihtazza arshur rahman li maut sa'd wanda al'arshin Allah ta'ala mai rahama ya girgiza saboda mutuwarsa sai ya tashi yace ya rasulullah in kana min al-aws qatalna wa in kana min ikhwanina al-khazraj amartana fa fa'alna fihi amrak ya rasulullah idan wannan mutumin da yake ta cutar da kai a cikin mu ausu kabilar ausu yake to za mu gama da shi darabna unuka yadda lafazin sa yake darabna unuka za mu sare masa kansa in dai a cikin mu ausu yake kuma yake cutar da kai to mu za mu gama da shi in kuma a cikin yan uwan mu yake khazraj wa in kana min ikhwanina khazraj amartana fa fa'alna amraka fi in kuma a cikin yan uwan mu khazraj yake to ka ba mu umarni mu kuma za mu zartar da umarninka game da shi sai Sa'd ibn Ubada sayyidul khazraj yana zaune a gurin sai ya miƙe Aisha take cewa fa akhadathu al-hamiyya wa qad kana rajulan salihan wa qad kana qabla dhalika rajulan salihan. Sai kishi da kabilanci sai ya motsa, kun san tsakanin Ausu da Khazraj kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kun san yaƙi-yaƙin da aka tayi da jinannakin da aka zubar da dukiyar da aka salwantar, ba sa ga maciji. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine fa allafa baina qulubi, Allah ta'ala ya hada zukatan su a dalilin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To ga shugaban Aus a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan a cikin su Aus mutuban yake to za su gama da shi, in kuma a cikin ƴan uwansu yake to ya rasulullahi za mu ji maganar ka, duk ko umarnin da ka babu shi za mu zartar. Sai Sa'ad ibn Mu'az, Sa'ad ibn Ubada sai ya miƙe sai ya ce wallahi la taqtulu wa lan taqdir an taqtula, ba za ka kashe shi kuma ka isa ka kashe shi ba. Sai Sa'ad ibn Mu'az sai ya ce da shi innaka munafiqun tujadilu anil munafiqin, shi kai munafiki ne kuma munafikai kake karewa. Shikenan sai aka shiga hayaniya, duka kowace kabila sai kowa ya tashi suka aka shiga zage-zage, sai da manzo Allah ya ce du'a ya abin nan ya kwantar musu da abin nan hankali. To ash-shahid anan, na farko dai zaka san zaka ga wata dabi'a ta dan adam, da dan adam ba a raba shi da ita, duk irin matsayin da yake yana nan a matsayin shi na mutum, kuma intima'i wato a jin mutum cewa ya fito daga gida kaza ko daga kabila kaza ko daga al'umma kaza, wanda yana da tasiri koda kuwa musulmi ne koda ka abin. Daga zarar kaga wani wanda ya fi kusa da kai ko ta jinsi ko ta launi ko ta kabila, sai ka ji cewa yana ji kana son shi. So wannan abun kasancewa mutum sahabi ko wani abu da zai fitar da wannan gaba ɗaya daga cikinsa ba. Kaga Aisha sai ta ce fa akhadathu al-ghayra, a wata ruwaya fa akhadathu al-hamiyya. Duk da cewa maganar Sa'ad ibn Mu'az akwai wato ya sassauta ta, kaga da ya tashi maganar ɗan ƙabilarsu cewa kawai za mu kashe shi, amma da ya tashi sai ya ce min ikhwanina, kaga da farko sai ya ce ɗan uwanmu, ya tabbatar da ukhuwar da ke tsakaninsu, sannan bai ce qatalna ko darabna unuqahu ba, yadda ya faɗa game da nasu. Sai ya ce amartana fa fa'alna amraka fi, kaga bai faɗi irin yadda ya faɗa, kalmar ya rage mata kaushi akan yadda ya faɗe ta da farko, amma wannan ta sa duk da haka, duk da ya sassabe ta ya rarrage mata, amma duk da haka Sa'ad ibn Ubada sai ya ji haushin magana, saboda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul babba ne a cikin kabilar Khazraj, kamar da kuka sani da shi za a ba wa shugabancin ta ma zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zo aka fasa, saboda babban mutum ne. To shi yasa shi kuma in kisan ne dan me shi zai ce za su yi su, kamar yana kamar wannan wulakanta su ne su. To wannan shi yasa yayi magana, ash-shahid a cikin maganar Sa'ad ibn Mu'az da yace za anta rajul anta munafiqun tujadilu 'ala al-munafiqin, kaga ya jefe shi da kalmar munafici, ya kuma ce yana kare munafikai, amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zarge shi akan ta ba, saboda wani abu ne ya jawo ya fade ta, ba wai ya fade ta bane haka kawai da gangan da san zuciya dan cin mutunci. To ash-shahid irin wannan takan iya wakana, takan iya wakana, baka jifan dan uwanka da cewa ya kafirta saboda yayi wani abu kaza, matukar ya kasance akwai wata shubha da ta ja shi har yayi irin wannan din. Sannan daga cikin abubuwa da zamu dauka a cikin wannan hadisi, akwai ijabatul fadil da'watul mafdul, wanda yake babban mutum ya ansa kiran wanda yake kasa da shi. Akwai wafa'u bil wa'd, mutumin da yayi wani alkawari ya cika, ya alkawarin zai zo kuma ya zo ya cika alkawarinsa. A ciki akwai halaccin wanda zai je ziyara ya tafi da wasu daga cikin abokansa, idan ya san cewa wanda ya kira shi din ba zai yi fushi ba, ba zai ji haushi ba, dan ya taho da wasu. Kuma a ciki har ila akwai neman izini ga wanda ya gayyace ka gidansa lokacin da ka zo shiga, duk da cewa shi ya ce shi ya gayyace ka, kada kawai kana zuwa ka zarce, ka ce ai shi kai ka gayyato ni. Sannan kuma yana nuna yadda ƴan unguwa sukan iya haduwa ga shugaba ko wani malami idan ya zo gidan ɗaya daga cikinsu domin su karu da abin da ya zo da shi. Sannan kuma a ciki akwai yadda ake neman aji in an ga wani wanda ya kamata, in an ga wani baya nan a gurin da ya kamata a ganshi, a bincika a ce yana ina. Sannan kuma a ciki akwai abin da yake nuna ya dace ga mutum a cikin al'amarinsa na rayuwa, ya gaggauta yin abutun, wato ya gaggauta aikata abin da yake shine aula. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa bai fara komai ba sai da ya fara yin wannan sallar, don wannan ya fito da shi koda da lokaci. Kada mutum ya ce ai tunda dai da lokaci bara mu yi wasu abubuwa sannan daga baya ma yi abin da shi ya hada mu, a'a ku fara yin abin da ya hada ku. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya addu'a, Allah ta'ala ya albarkaci al'ummasa a wajen sammakonta, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, hadisin Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah, hadisin As-Sakhr al-Ghamidi. Kuma a ciki akwai falalar kalmar ikhlas, kalmar la ilaha illallah, wacce mutum ya faɗa don neman yardan Allah, wato ya faɗe ta don Allah ba don wata manufa ba, to wannan yana haramta masa shiga aljanna, yana haramta masa shiga wuta kamar yadda hadisin ya nuna. Abu Ayyub al-Ansari yayin da ya ji wannan hadisin a karan farko sai inkarinsa, kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar a cikin babun nawafil jama'atan. Mahmud ibn Rabi wanda shi ya rawaito hadisin yake cewa fa haddathtuha qauman fihim Abu Ayyub sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sai na faɗi wannan hadisin, wannan kissar ga wasu mutane a cikin su kuma hadda Abu Ayyub al-Ansari sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwatihi allati tuwaffi fiha, a yakin da ya fita wanda a can yayi wafati, kaga cikin tafi halin tafiya kenan. Wa Yazid ibn Muawiya alaihim bi ardir Rum, lokacin da suka je yakin Rumawa, wanda Yazid ibn Muawiya yana shine shugaban rundunar. Fa ankaraha alayya Abu Ayyub, Abu Ayyub yace kai shi fa wannan riwayar da anya haka take, sai yace wallahi ma azunnu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma qulta qat, yace wallahi bana zaton annabi ya faɗa abin da ka faɗa. Abin da yake abin da ƙarshen hadisin, Allah ya haramta ruta ga wanda yace la ilaha illallah ya fita da fiya wace Allah, ba kissar ta yi ba wani abu da ya ji na, amma ƙarshen sa sai yake kamar duk wanda yake cewa la ilaha illallah kawai aljanna zai tafi. Babu maganar cewa in mutum ya yi sabo za a kai shi wuta, mutukar yana faɗin la ilaha illallah kawai zai tafi aljanna. Abinda Abu Ayyub al-Ansari ya fara fahimtowa daga hadisin kenan, saboda haka wannan ta sa shi ya inkari, sai ya ce yana rantsewa da Allah baya zaton Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin. Fakabura dhalika alayya, shi kuma Mahmud ibn Rabi yace sai abin kuma ni ya dame ni, dole zai dame shi, ya faɗa hadisin manzon Allah, kuma a ce babban sahabi irin Abu Ayyub al-Ansari shine farko mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina, yace shi ba zata annabi ya faɗi wannan magana, kaga ai gaba ɗaya ya rusa shi, da in dai har ta tabbata haka shikenan, shi babu kuma wata magana da zai ƙara cewa ya ji a karbe. Mahmud ibn Rabi sahabi ne amma matashi ne, dan saboda suna daga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar duniya suna yan ƙanana, su shekaru 6-7 ba. Yace faj'altu lillahi alayya in sallamani hatta aqfila min ghazwati an as'ala anha itban ibn malik radiyallahu anhu, sai Mahmud ibn Rabi yake cewa sai nayi wa kaina alkawari tsakanina da Allah cewa in dai muka dawo gida, na dawo muka da daga wannan yakin, na dawo gida lafiya, sai na koma gurin Itban ibn Rabi na tambaye shi wannan hadisi, shi Itban ibn Malik, in wajadtuhu hayyan fi masjid qaumihi, in har na same shi da ransa a masallacinsa da yake sallah, yake wa mutanansa sallah. Faqafaltu fa ahlaltu bi hajjatin aw umrah aw bi umrah, saboda haka da ya dawo sai ya shiga cikin mahajjata, tunda abin shi abin nan ya koma abin nan, yace sai na shiga cikin mahajjata a tunda isar abinan shi a Mahmud ibn Rabi lokacin suna Sham ba a Madina suke ba suna Sham saboda haka sai ya ce sai na shiga sai dai niyyar zuwa hajji ko kuma umara thumma sirtu hatta qadimtu al-Madina na tafi har nazo Madina fa ataitu bani Salim sai nazo na samu banu Salim sune unguwar da yake fa idha itban shaykhun a'ma yusalli liqaumihi sai na samu Itban ibn Malik ya tsufa daga makaho yana yi mutanansa sallah falamma sallama min as-salati sallamtu alayhi da ya gama sallah sai nayi masa sallama wa akhbartuhu man ana na bashi labarin ni ko wane ne thumma sa'altuhu an zalika al-hadith yace to ina son in ji hadisin ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidanka me ya faru me ya faru me ya faru fa haddathanihi kama haddathanihi awwala marra sai ya kara fada min shi yadda ya fada min shi a karan farko ba dadi ba rage to wannan kamar da muka ce abinda ya jawo ya inkarin wannan shine abinda zahirin hadisin yake nunawa cewa annan nara muharramatun ala jami'il muwahhidin duk wani wanda yake da tauhidi kawai ba shi ba shiga wuta a hadisin shafa'a kuma da suka zo ai suna nuna cewa akwai wadanda za a sa su a wuta daga baya a cece su su dawo aljanna to amma in aka dau zahirin wannan hadisi kenan ba ma wanda zai shiga wuta kaga ba magana ma ce to in ya zama sai kafiri ne kawai zai shiga wuta banda musulmi mai sabo to malamai sun bada ansu shi dangane da wannan abin din zahirin abin da hadisin ya nuna akwai abin da muslim ya ruwaito shi daga Imam Zuhri bayan ya kawo wannan hadisin sai yake cewa thumma nazalat ba'da zalika fara'id wa umur nara anna al-amra qad intaha ilayha faman istata'a an la yaqtarra fala yaqtarra zuhri yake cewa sai kuma daga baya muka samu labarin cewa farillai da wasu ayyuka na wajibi da haramun da waye duk sun sauka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wato kamar a lokacin da aka yi wannan al'amari abubuwa na wajibai ba su sauka ba sai daga baya suka sauka sau haka su ma sai suka zama wajibi duk wanda bai yi su ba zai iya shiga wuta amma kafin haka ta faru iya abin da aka farlanta shi ne tauhidin sai ya ce wanda yake iya kokarin ya kare kansa daga fadawa cikin rudu to ya kare kansa to amma wannan ansa wannan magana tashi akwai abin dubawa saboda salloli biyar an farlanta su a lokacin an farlanta su tun kafin wannan waƙiyar tun kafin wannan hadisar kuma zahirin ruwayar yana nuna cewa wanda bai yi sallah ba la yu'azzabu idza kana muwahhidan in kana muwahhidan in ya zama mai tauhidi ba za a azabta shi ba to wasu suka ce abinda ake nufi anna man qalaha mukhlishan la yatruku alfara'id wanda duk ya faɗi kalmar la ilaha illallah tare da ikhlasi to babu kuma yadda za a iya bar farilla ba yadda za a iya bar sallolin farilla dole zai yi su in ka ga har yana barin sallolin farilla to la ilaha illallah din bai fade ta da ikhlasi ba domin ikhlasi yana daura mutum akan aikata irin wannan duk da cewa wannan abu da suka fada shi ba lazim bane tunda iya fadar kalmar la ilaha illallah da ikhlasi kuma a same shi yana wasa da sallah wasu suka ce abinda ake nufi haramta dawwama sa a wuta ba haramta shiga wutan ba domin ko kuma ana nufin haramta shigar wutar da aka tanada domin kafirai ba wai wutar da aka tanade ta domin masu saban Allah ba sai zama na wuta a nan ana nufin wutar da za a shiga a dawwama ba wutar da za a shiga a hora mai laifi a fito da shi ba wasu suka ce abinda ake nufi tahrimu dukhulin nar bi shartu husuli qabulil amali salih wa tajawuzi anis sayyiat abinda ake nufi haramta shiga wuta amma da sharadin a karɓi ayyukan mutum na kwarai kuma a yafe masa laifuffuka ko kuma ka ce abinda ake nufi shine ba zai dawwama a cikin wuta ba an haramta masa shiga wuta shiga ta dindindin ƙarshen lamarinsa zai fito daga ciki ko da kuwa an shigar da shi a wuta ɗin nan domin a yi masa horo kan wani abu da ya yi laifi akwai gaba mai muhimmanci babba a cikin wannan hadisi wanda ita ce tabarruki da guri da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wata ibada a cikinsa ya yi sallah ko ya zauna a gurin ko ya taka gurin ko ya yi bacci a gurin shin ya halatta mutum ya yi tabarruki da wannan gurin ko bai halatta ba mutum ya riki gurin shi ma gurin sallah gurin ibada ko bai halatta ba wanda yayi magana da fadi akan wannan mas'ala shine Ibn Taymiyyah a cikin littafin sa Iqtida'u Siratal Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim a mujalladi na biyu shafi na 271 abinda yayi gaba a zan karanto mana abinda ya sawwaka daga cikin maganganun sa domin ya zama shine cikan cika shi magana akan wannan hadisi yake cewa amma maqamatul anbiya'i was salihin guraren da mazauna annabawa da salihai suka zauna ko suka yi bautar Allah a ciki yace hiya al amkiratu allati qamu fiha guraren da annabawa ko salihai suka zauna a gurin aw aqamu aw abadullaha subhanahu ko suka zauna ko suka bautawa Allah a gurin lakinnahu lam yattakhidhuha masajid amma basu yi masallatai a gurin ba basu rika salla a gurin ba sun dai zo sun yi dan zama a gurin sun wuce sun zauna sun ya da zango sun wuce to yake cewa me ya hukuncin su yace fallazi balagani fi zalika qawlani anil ulama'i almashhurin magana bici ta zo min daga malamai shahararru dangane da wannan mas'ala na farko annahu an zalika wa karahatuhu wa annahu la yustahabbu qasd buq'atan lil ibada hani game da zuwa irin wannan gurin domin ibada kuma ba mustahabbi bane illa an yakuna qasadaha lil ibadati qasduha lil ibadati bima jaa bihi shar' sai dai idan da bancin shari'a ta zo da cewa wannan gurin yana da kyau a je a yi ibada a gurin kamar ya kasance annabi sallallahu alaihi wa sallam qasadaha lil ibada zama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nufi gurin yayi bautar Allah a gurin kamar qasadar salata fi maqami ibrahim kamar yanda ya riki a maqam ibrahim gurin da yake sallah lokacin da ya gama dawafi wa kama kana yataharra salat inda al-ustuwana kuma kamar yanda yake kirdajen yayi sallah a wannan dirkar da take cikin masallacin sa da take tsakiyar rauda in ka shiga rauda akwai ustuwana to inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk sanda ya shigo masallacin sa yakan je daidai wannan dirkar yayi sallar nafila to kaga ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam wato da nufi yake zuwa wannan dirkar yayin sallah ba har kawai abin da ya kama ya zo daidai ita yayin sallah ba yace wa yaqsudu as-saff al-awwal sanna annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nufi safin farko so haka ya nuna kenan a sahun sallah sahun farko yana da falala wa nahu zalika da ire-iren wannan to suka ce idan dai ba irin wannan ba to makaruhi ne mutum ya ce zai bi guraben annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike su gurin ibada makaruhi ne ba mustahabbi ba kauli da biyu annahu la ba'sa bil yasir min zalika shine babu laifi idan abin ba a rike shi sosai wato da yawa ba dan ya faru sau ɗaya sau biyu babu wani abu amma in aka maida abin al'ada aka maida shi kamar wani biki ko idi to za zama laifi kama nuqila an ibnu umar annahu kana yataharra qasd al mawadi allati salaka an nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ruwaito cewa abdullahi dan umar yakan bibi guraren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi wa in kana nabi qasalaka hattifaqan la qasdan duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ya nufi gurin bane kawai dai hanya ce ta biyo da shi ya bi ta gurin amma ba wai dan gurin yana da wani matsayi da daraja a gurin sa bai sa ya biyo gurin ko yayi tafiya ya gaji zai huta yayi zango karkashin wata itaciya to sayyidina abdullahi dan umar shi hatta irin waɗannan ya kasance baya barin su akwai riwaya zuwa ga imamu ahmad wanda an tambaye shi game da mutumin da yake ya'til mashahid illati bil madina yana zuwa duk guraren da annabi sallallahu alaihi wasallam yaje a madina yana kokarin yaje ziyarci gurin sai sayyidina binnan abdullahi afwan ahmad ibn hanbal sai yace amma ala hadith ibn ummi maktum annahu sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam an ya'tiyahu fa yusalli fi baytihi hatta yattakhidhahu masjidan wa ala ma kana yaf'alu ibn umar radiyallahu anhu kana yatatabba'u mawadhi'a sayr annabi sallallahu alaihi wasallam حتى رؤي انه يصب في موضع ماء فيسال عن ذلك فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب ها هنا ماء يتي اما بس ga hadisin Abdullah ibn Ummi Maktum hadisin ba Abdullah ibn Maktum bane wahabi ne hadisin itban ne da muka karanta yace bis ga hadisin Ibn Ummi Maktum wanda ya roki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo gidansa yayi masa sallah a wani guri a gidansa inda zai mai da shi masallaci sannan kuma duba da hadisan ko kuma aikin Abdullahi dan Umar na cewa yana bibiyar guraren Annabi sallallahu alaihi wa sallama har aka ganshi yana zuba ruwa a wani guri aka tambaye shi me yasa yake yace na ga manzo Allah yana zuba ruwa ni ba mun san ya zuba ruwa shi ma ni ma na zuba yace to in aka dubi wannan hadisin na Ithban ibn Malik wanda ya jingina shi zuwa ga Ibn Ummi Maktum sannan akwai ruwaya da ta jingina shi zuwa ga Ibn Ummi Maktum kamar yadda muka faɗa a baya amma kuskure ce hadisin Ithban ibn Malik ne Ibn Ummi Maktum shi ba a masa uzuri ba kuma shi ba nema yayi a zo gidansa ayi sallah ba shi nema yayi ai masa uzuri kamar yadda mun karanta a baya saboda haka akwai bambanci yace in aka dubi waɗannan dalilan sai a ce babu laifi قال ورخص فيه ثم قال ولكن قد افرط الناس جدا سابق احمد امام احمد بن حنبل سي با اي سوقي akan haka cewa dan ka bibi irin wadannan gurare babu komai ka je ka inda annabi ya zauna kai ma ka zauna inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bacci kai bacci a guri inda ya alwala kai alwala inda ya kama ruwa ka kama ruwa yace irin wannan in aka dubi hadisin Ibn Ummi Maktum ko kuma hadisin Ithban ibn Malik ko kuma aka dubi aikin Abdullahi dan Umar sai a ce babu laifi sai kuma yace walakin sai ya togaci yace walakin kar afradan nasu jiddan mutane sun wuce iyaka sun wuce gona da iri wa aktharu fi hadha al-ma'na sun wuce a dangane da wannan batu sai ya ambaci kabarin Hussein wa ma yaf'alu an-nasu indahu da abinda mutane suke yi a Karbala ai kun ga yadda ake a Karbala to abun kuma har ma ya fadada can ana kabarin Hussein ne an kashe Hussein an yi tattaki an tattake wasu an je can to can an samu Karbala mu kuma dan sai muka samu Zarbala to kaga in a Karbala an ce akwai kabarin Husaini saboda haka ake tattaki a je to Zarbala fa kabarin waye to shi ne sai abin nan Imam Ahmad ibn Hanbal sai ya ambaci kabarin Husaini wa ma yaf'alu an-nasu indahu da abinda mutane suke a gurin ce to mutane sun wuce iyaka to shi ne malai yake cewa Abu Abdullah shi ne Ahmad ibn Hanbal ya rarrabe fasala fil mashahid dangane da waɗannan gurare wa hiya al-amkilatu allati fiha atharul anbiya was-salihin guraren da yake akwai guraben annabawa da salihai min gairi an takuna masajid lahum ba tare da gurin ya zama masallataiya ko guraren sallar su bane kama wadi'a bil madinati bayna al-qalil allati yattakhidunahu 'eidan wal kathir allati yattakhidunahu 'eidan bayna al-qalil allati la yattakhidunahu 'eidan Imam Ahmad ya bambance tsakanin waɗannan gurare akwai wanda kaɗan ne amma kuma ba a maida shi idi ba kaga sayyidina Abdullahi dan Umar bai maida abin idi ba duk shekara ya ce bara ya je inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je shi ma ya tattaka bai maida shi idi ba Imam Ahmad ya ce wannan ba matsala dan hanya ta biyo gurin ya ce nan gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bacci ni ma bari in yi bacci Imam Ahmad ya ce wannan ba matsala ya ce amma wanda zai maida abin biki duk shekara din ta zagayo sai an yi yace to wannan da matsala wa hadha at-tafsir jam'u fi jama'a fihi bayna al-athar wa aqwal as-sahaba wannan bayanin da Imam Ahmad yayi daki yayi ne don ya harhada tsakanin hadisai da kuma abin nan tsakanin hadisai da maganganun sahabbai fa innahu qad rawa al-bukhari fi sahih an musa ibn uqba Imam al-bukhari ya ruwaito a cikin sahih littafin sa daga musa ibn uqba tabi'i ne yake cewa ra'aya abin nan yake cewa ra'aytu salim ibn abdullahi yataharra amakin min at-tariq naga salim dan abdullahi dan umar yana kirdajan wasu gurare a hanya wa yusalli fiha sai ga ya tsaya yayi sallah a gurin wa yuhaddithu anna abahu kana yusalli fiha kuma yana bada labarin cewa babansa ma wato abdullahi dan umar shi ma yana tsayawa gurin yayi sallah wa annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi tilka al-amkina kuma yaga annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi ma yana sallah a wadannan gurare Musa ibn Uqba yake cewa sai Nafi yake ga mu cewa Abdullahi dan Umar kana yusalli fi tilka al-amkina yana yin salloli a wannan gurin ya Ibn Taymiyyah yace to fa hadha ma rakhasa fihi Ahmad ibn Hanbal to wannan shine abinda Ahmad ibn Hanbal yace ba matsala wa amma ma karihahu amma abinda Imam Ahmad ya karhanta shine abinda Sa'id ibn Mansur ya ruwaito a sunan dinsa yake cewa haddathana abu muawiya qala haddathana al-a'mash an ma'rur ibn suwayd an umar radiyallahu anhu qala kharajna ma'ahu fi hajjatin hajjaha sayyidina umar ya fita haji tare da sahabban sa cike akwai ma'rur ibn suwayd yace fa qara'a bina fil fajr bi alam tara kayfa ala rabbuka bi ashabil fil wa li ila fi quraish fi thaniya aka zo sallar asubahi a hanya an tsaya sallar asubahi raka'a farko ya karanta alam tara raka'a ta biyu ya karanta li ilafi ya takaita ko saboda ta halin tafiya falamma raja'a min hajjatihi ra'a an-nas ibtadaru al-masjida yayin da yaje haji ya dawo yana kan hanya sai ya ga wasu sai ya ga mutane to tawaga ayarin da ake ciki da aka zo wani guri sai ya ga mutane suna ta kokawar shiga wani masallaci su yi sallah fa qala ma hadha sai ce wannan fa menene kuke sallah anan قالوا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كace ai wannan gurin masallaci ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla ma'ana guri ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla a gurin shi yasa yanzu mun zo muke ta gokawa cewa kowa ya ga ya salla a gurin sai sayyidina Umar yace haka za halaka ahlul kitabi qablakum wannan shi ya halaka ahlul kitabi da suka gabace ku ittakhadhu athara anbiya'ihim bi'an sun mai da guraban annabawan suka zama guraren bauta man aradat lahu minkum fihi as-salatu falyusalli wanda sallata bujuro masa yana gurin sai ya sallar wa man lam ta'rid lahu as-salatu falyamdi wanda kuma ba lokacin sallah bai zo ya wuce ba dalilin da zai tsaya ce sai yayi sallah a gurin to kaga anan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kariha ittikhadha musalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam aidan kasancewar annabi yayi sallah a guri annabi sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab yana bai dace mutane su mai da shi biki ba وبين ان اهل الكتاب انما هلكوا بمثل هذا ابدا يهلك اهل الكتاب كينن ما يدى irin wadannan al'amura a matsayin biki suka mai da su addini a watar wayar annahu ra'a an-nas yadhhabuna madhahiba ya ga mutane suna ta tafiya bai san ina suke tafiya ba sai ya tambaya ce aina yadhhabu haula'i ne wadannan fa ina suke tafiya sai aka ce da su ya amir al-mu'minin مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه اي غوري ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla don haka saurin da suke yi kowa yana so ne je ya salla a gurin sai yace inna ma halaka man kana qablakum bi mithli hadha irin wannan shi ya halaka wadanda suka gabace ku kanu yattabi'una athara anbiya'ihim suna bibiyar guraban annabawan su yattakhizuna haka na'isa wa bi'an su mai da su guraren ibada kristoci ko guraren ibada na yahudawa فمن ادركته الصلاه منكم في هذه المساجد فليصلي والا ومن لا فليمد ولا يتعمدها wanda duk sallah ta riske shi a wannan gurin to ya tsaya yi wanda kuma bata riske shi ba shikine ya tafi ibn waddah muhammad ibn waddah ya rawaito cewa umar ibn al-khattab amara bi qat'i ash-shajara ya ce a tsaya yanki abin a sare wannan bishiyar التي بوي تحتها النبي صلى الله عليه واله وسلم وجه اكي وان النبي صلى الله عليه وسلم مبايعه وانا الروايه تانا تكين الطبقات ابن سعد ده سندي صحيح جوا سيدنا عمر ان غيا مسا جوا بشير بيعه الرضوان عند اكي بيعه الرضوان وسو سنا دافيفي ا جندنتا سنا نيمان البركه سيدنا عمر يا ايكا اكي دي اكا ساريتا to kaga in yanzu ne sai a ce baya san manzon Allah ce baya darajar manzon Allah bai san darajar sayyidina rasulullahi ba lianna an-nas kanu yadhhabuna tahtaha fa khafa umar al-fitnata alaihim mutane suna ta kai kawo karkashin wannan bishiya sai ya ji tsoro kaga wancan lokacin fa kenan lokacin sayyidina Umar fa sayyidina Umar wace shekara ya bar duniya 20 da nawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina daliban ilimi ku yi sabani ikhtalafa al-ulama da biyu ga rage masa ga rage da uku sayyidina Umar a lokacin sa kaga da manyan sahabbai da suna nan manyan sahabbai suna nan ga manyan tabi'ai amma yana jin tsoron jahilci zai kai gaba koda ba a bauta mata a lokacin sa ba tafiya na tafiya ka duba yanzu dan abin nan da ake sanyawa Ka'aba, ka duba yadda mutane in banda ana dage shi, ai yan Pakistan in sun zo da almakashi suke zuwa suna yanka, sai a je a yanka a kai garin su ko unguwar su a jika abokiti ayi da fifi ko ana bashi yana shi. To da bishiyar kusan cinye ta ma za a yi ne shekara sai a zo, to sai a rika ganin tana amfanarwa tana cutarwa, kaga tauhidi ya lalace. To wannan ta sa sayyidina Umar ya abin nan. To maganar Ibn Taymiyyah tana da tsawo akan wannan, ga kuma lokaci yayi, saboda haka zan bar ɗaliban ilimi sai su koma Ihtida'us Siratal Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim na Ibn Taymiyyah, mujalladi na biyu Tahqiqin Nasirul Aql, za su ga dogon bayani da yayi. Amma dai wannan da muka yi din zai bada haske game da wannan mas'ala, abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu lada, wanda kuma muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.